Shinidai Majalisar Zartarwa ta Kano ta amince da kafa sabuwar kwalejin koyar da dabarun yaƙi da rashawa a wani mataki na samar da ƙwararru kuma nagartattun jami'an yaƙi da rashawar a cewar barista Muhi Magaji da ke zaman shugaban hukumar hana ayyukan rashawa ta jihar Kano.
Gama da institute namu, saboda yaranmu za su samu horon da ya kamata su samu, sannan bayan wannan za a ci gaba da horar da su kansu ma'aikata dabarun kaucewa cin hanci da rashawa, kuma abinda ake cewa corruption risk assessment, kuma shirya tarurruka na musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa da yanda za a jabar da al'umma wajen yaƙi da cin hanci. So haka wani kaman hukumar ta ƙara samun wani tagomashi ne, kuma za mu samu kawance da Anti-Corruption Academy da ƙasa da kuma wasu institutes da yawa da suke ciki da wajen ƙasar nan.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masharhanta ke tofa albarkacin bakin su game da dakatar da Ibrahim Magu daga shugabancin hukumar EFCC. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano.
Takardar tuhuma wadda ake wa ofishin sa, wadda mutane suke ganin tun kafin akai ga dakatar da shi din tun a wannan lokacin, watakila da ya bada uzurin kaucewa daga office domin a samu damar yin wannan binciken, wanda wancan din hakan ya gagara har sai da aka kafa committee bincike din. Kuma yanzu committee binciken suka nemi cewa idan dai har za su gudanar da wannan binciken, watakila sai an samu dakatar da shi. To abin da zai biyo bayan binciken na da kuma wannan mataki gwamnatin ta dauka shine zai ƙara haska nasara da za a samu akan wannan yaki da cin hanci, ko kuma idan zai samu wannan kasu ko tasgaroto wannan committee da kuma abinda aka yi akan rahoton committee shine zai ƙara haskawa. Amma a halin yanzu kam an yi ta samun wato tsaiko da kuma kalubale da dama. Ɗaya daga cikin kalubalen shine rashin tabbatar da mai shugabantar ita wannan hukuma ta EFCC din a zaman tabbataccen shugaba, yana ta zaman wucin gadi wanda wancan majalisar da ta gabata bata samu bashi sahalewa ba, kuma haka aka barshi yana wannan wato zaman riko din, wanda mutane suke ganin shi kanshi ba karamin kalubale bane ga wannan office din, kuma aka kasa warware wancan matsalar.
Akwai dai masu ra'ayin cewa abin da ya kai ga tuhumar da ake yi wa Ibrahim Magu ramuwar gayya ce da rashawa ke yi ga masu yakarta. Amma Anas Abdala guda cikin ɗayan jami'ar APC mai mulkin Najeriya na cewa
ministan shari'a guda shi je ya tabbatar da cewar ga abin da yake, to wannan yaki da cin hanci da rashawa, wannan rashawa ce za ta yakar. Ai magana ita ce wannan, ina da tabbatar ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai sauran aiki a gabansa, ba wani abu da ya canza zani har gwandama baya. Akan yanzu mun kasa komai, mun kasa ba za mu iya ba mu ga akan mu gaskiya.
Shi kuwa Malam Bashir Muhammad Bashir ƙwararre a fannin aikin jarida da ke sharhi kan lamarin yau da kullum na cewa
duk lokacin da aka ce ana bincike, to babu wani mutum da zai iya fitowa ƙarare ga duniya cewa ga abinda ake binciken akai, ko kuma a'a abinda ake bincike din nan wai ya tabbata gaskiya. Akwai abun nan na wanda za a dauki wanda ake zargi ya zaman to ba mai laifi ba har sai an tabbatar a doro irin na doka ce ya aikata laifi.
Kuma mai ake ciki da yanzu ƴan Najeriya sun zuba ido domin dakon rahoton binciken kwamitin shugaban kasa game da wannan tuhuma da ake yi wa dakatacin shugaban hukumar ta EFCC Mahmud Ibrahim Kwali. Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.